Ebu to bu mi boju mi. I love a fresh, ya wu lo da wan loju.
Professional on the beat.
Wana iye. Ba, 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 ba.
Fresh music from the city.